Gwamnonin jam'iyyar APC mai mulki sun gana da shugaba Buhari a fadar Aso Rock don zantawa kan hanyar maslaha a kai rikicin shugabancin jam'iyyar da ya kai ga shiga kotuna daban-daban. Duk da kotun ɗaukaka ƙara ta janye dakatarwar da ake wa shugaban jam'iyyar Adams Oshiwole har sai an gama sauraron shari'ar. Babbar kotun Abuja kuma a wani umarnin ta ce muƙaddashin sakataren jam'iyyar Victor Giadom ne zai yi riƙon ƙwaryar jam'iyyar har sai an yanke hukunci, ko kuma sai in majalisar koli ta jam'iyyar ta yanke matsaya. Ganawar dai da shugaba Buhari kamar yadda gwamnan Yobe kuma tsohon babban sakataren jam'iyyar Mai Malabu ne bayyana ta ɗau matsayin dakatar da taron koli na jam'iyyar a talatar nan.
Aka je gaban shi shugaba wanda shi ne jagoranmu kuma shi ne ruhin wannan jam'iyya, shugaba Muhammadu Buhari, a nuna masa mataki da aka ɗauka da kuma shi ma yana amda shi. Wannan shi ne kaɗai mafita, shi ne kaɗai zai fidda wannan jam'iyya daga halin da take ciki. Wannan ya je kotu, wance ya je kotu, wannan ya kori wannan, wannan ma ya kori wannan, wannan shi ne rigingimu da ake ciki. Koma menene musabbabin wannan rikici? Ina gani wannan mataki da aka ɗauka shi ne maganin sa. Sannan kuma ba yadda za a yi jam'iyya da take da gwamnoni 20 da yawan 'yan majalisar tarayya da dattawa a ce ba ta da irin rigingimu ko kaɗan, ba zai taɓa yiwuwa ba. To amma ba ma so ta kai wannan matsayin, saboda yadda ta kai yanzu duk wani ɗan jam'iyyar APC wanda yake da kaunar jam'iyyar a zuciyarsa baya jin daɗin abin yake faruwa. To kuma dole ne shugabanci abin da ya gada shi ne duk lokacin da aka shiga irin wannan hali shugabanni za su zauna su nemo hanyar gyara yadda za a fita daga cikin halin da aka shiga.
Shi ma shugaban gwamnonin APC Atiku Bagudu ya ce dage babban taron shi ne matakin da suke ga zai kai jam'iyyar ga cimma daidaituwa.
Mun yanke shawara tashi tsaye ɗan lokaci kaɗan warware duk matsalar da ke cikin jam'iyyarmu, da kuma neman damar sa a tsaga taron da aka yi niyyayi na jam'iyya domin a bada dama a wannan aiki. Duk tsayen muke kuma kanmu haɗe yake.
An tambayi Mai Malabu ni me zai ce kan tunanin ita ma APC ta kama hanyar shiga irin rikicin shugabancin da ya kama PDP gabanin zaben 2015 da hakan ya kawar da Bamanga Tukur da Nada Ahmed Mu'azu.
Mu jam'iyyar mu yadda muke tafiyar da ita akwai fahimta a ciki, akwai kuma girmama juna. So dukkan abin da ya faru shi yasa duk abin da ake tunanin in ba manta kuka yi ba. Ku ƴan jarida kun san lokacin da Doyin Okupe ya ce jam'iyyar APC ba za ta wuce wata shida ba, in kuma ta wuce wata shida a ce masa shege. Kaga inda kuma ba shugabanci ba shugabanni, dawar haka ta wargaje, dawar haka kamar yadda ya faɗan ba za a zo wata shidan ba. Da ba a kada jam'iyyar PDP da take kan karagan mulki tsawon shekaru 16 ba.
Yanzu dai za a jira ga yadda za a warware wannan takaddamar daidai lokacin da babbar kotun Abuja ta mai tama da kotun ɗaukaka ƙara suka sanya ranar 20 ga watan nan duba ƙarar ta APC. Nasiru Adamu, Malika, Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.